Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 10 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa bayan kiraye-kiraye da yin Allah wadai da kisan killa da ƴan bindiga suka yi wa wasu matafiya 23 a jihar Sokoto, gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura wata tawagar wakilai domin jajantawa jama'a tare da alƙawarin ɗaukan kwararan matakai. Yayin da ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun ce akwai sauran runa a kaba. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakub da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Liverpool domin fara jerin tarukan fuska da fuska da ministocin harkokin kasashen waje dangane da batun kungiyar kasashen kudancin Asiya a matsayin wani bangaren rangadi da ke farawa daga ranar 9-17 ga watan Disamba, wanda zai kuma kai shi zuwa ga kasashen Indonesia, Malaysia, Thailand da kuma Hawaii. A yau Juma'a kuma babban jami'in diplomasiyya a Amurka zai gana da takwarorinsa na kungiyar kasashen G7 da zai hada da sakataren harkokin wajen Birtaniya Liz Truss da kuma ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock. Ziyarar Blinken na zama wani bangare ne na kokarin da Amurka ke yi ta faɗaɗa dabarun kulla dangantaka da kungiyar kasashen kudancin Asiya ta ASEAN, yayin da gwamnatin Biden take niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki a Indo-Pacific a farkon shekarar 2022. A karon farko an gayyaci mambobin kungiyar ASEAN zuwa taron wuni biyu na G7 na ministocin harkokin waje da na cigaba wanda ake yi a Liverpool daga yau Juma'a. G7 kungiya ce ta manyan kasashe mafiya karfin tattalin arziki masu bin tafarkin demokaradiyya a duniya. Hukumomin Bangladesh sun rusa kimanin shagogi 1,000 mallakar 'yan kabilan Rohingya a sansanoni, a cewar jami'ai a yau Juma'a, inda 'yan rajin kare haƙƙin bala'adama ke cewa wannan mataki zai mummunan tasiri akan rayuwar 'yan gudun hijiran. Kimanin 'yan gudun hijirar Rohingya 850,000 ne aka zuba su a sansanoni 34 a fadin kasar, wanda galibin su sun arce ne daga fatattakar sojoji a shekarar 2017 a makwabciyar Myanmar, lamarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a iya kira da kisan kare dangi. An dai yaba wa Bangladesh ta ɗauki 'yan gudun hijira a kasar ta, amma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun cancanci hukumomin kasar da suka sanya dokoki a sansanin da kuma matakin sake wa dubban 'yan gudun hijirar Rohingya wurin zama zuwa wani tsibiri mai yawa ambaliya. Mataimakin kwamishinan hukumar 'yan gudun hijira Shamsu Duza ya ce hukumomin sun yi rushe-rushen shagogi da suka saba wa doka a sansanoni a faɗin kasar. Alhakin jagorantar yaki da kungiyar 'yan ta'addan ISIS a kasar Iraki yanzu ya tashi daga kan Amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron Irakin. Da yammacin jiya Alhamis ne jami'an Iraki suka bada wannan sanarwa, suna faɗin cewa Amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu bada taimako idan buƙatar hakan ta taso. Za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron Iraki da kuma kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai, in ji Major General Sa'ad Ma'an, shugaban hukumar tsaro da yaɗa labaran Iraki, yana faɗa wa manema labarai. A cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa ta yin aiki tare da Amurka ke jagoranta ta fitar, mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa a Iraki Lieutenant General Abdul Amir Al-Shammari ya ce lokacin da hakan ya faru ya yi daidai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. An bindiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya, inda suka kashe masu ibada 16 a wani masallaci, kaga suka yi garkuwa da wasu a cewar wani jami'in yankin. An kwashe sa'o'i 4 a jiya Alhamis ana kai hari a ƙauyen Ba'ari a yankin Mashegu a jihar Jeja, in ji shugaban ƙaramar hukumar yankin Alhassan Isa Mazakuka. Mahara da dama ne suka isa kan babura inda suka yi kace-kace da ƙauyen, suka kuma kashe mutane da suke ibada a masallaci tare da yin fashi, in ji shi. Ya ce 'yan bindigan suna da haƙari ainun, yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai Associated Press a wata hirar waya yau Juma'a. ya ce sun kashe mutane mu 16 amma ba mu iya gano adadin mutanen da suka kwashe ba saboda suna da yawa sosai a ƙarshe a mako mai zuwa ne manyan kasashe mafi tasiri a duniya za su duba ko Iran ta himmantu ga tattaunawar nukiliya bayan da ta nuna a shirye take ta ci gaba da tattaunawar a rubuce da aka amince a zaman ƙarshe a watan Yuni inji wata majiyar Turai a yau Juma'a tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 ta fara a jiya Alhamis yayin da Amurka da Isra'ila suka ƙara matsin lamba akan Tehran game da illar tattalin arziki ko na soja idan tattaunawar diplomasiyyar ta gaza. Babban wakilin Iran a tattaunawar ya ce Tehran tana kan matsayinta da ta bayyana a makon jiya lokacin da tattaunawar ta citira inda jami'an Turai da na Amurka suke zargin Iran da bada sabbin bukatu da kuma suke karya matsayar da aka cimma a farkon wannan shekara. Iran ta ce ta amince da yin aiki daga rubutun watan Yuni amma yanzu za a gwada wannan batun a cikin 'yan kwanaki masu zuwa inji majiyar da ba a bayyana sunansa ba.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A Najeriya bayan kiraye-kiraye da Allah wadai da jama'a kasar ke yi akan gwamnati da runguma hannu tana kallon 'yan bindiga na yi wa 'yan ƙasa kisan kiyashi a ƙarshe ta sha alwashin ɗaukar kwararan matakai don magance matsalar. Wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin tarayyar kasar ta tura wani ayari zuwa Sokoto karkashin jagorancin mai ba wa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro Manjo General Babagana Munguni mai ritaya don jajantawa jama'a kan kisan mutane 23 da 'yan bindiga suka yi. Muhammad Nasir Gareka.
Kisan gillar da 'yan bindiga suka yi wa matattaya a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta hanyar kone su na ci gaba da dokar hankalin jama'a yadda ake ta kiraye-kiraye da Allah wadai akan wannan aika-aikar. Sai dai waɗanda suka shaidi yadda abin ya faru tare da waɗanda ya shafa su ne suka san irin zillar da jama'ar suka shiga. Malama Shifa'atu tana cikin waɗanda abin ya rutsa da su kuma a lokacin 'yan gidansu su tara suka rasu cikin harin. Ita ma a lokacin wannan zantawar tana cikin zilla akan kunar da ta samu. Bayan kammala wannan zantawa da Shifa'atu kafin hada wannan rahoto, ita ma Allah ya mata cikawa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya turo ayarin jami'an tsaro karkashin jagorancin mashawarcinsa a fannin tsaro Manjo General Babagana Munguno mai ritaya don jajantawa jama'ar Sokoto akan wannan iftila'in.
He wants us to also express his deep sympathy as well as his determination.
Shugaban kasa yana so mu isar da jajansa ne da kuma azamarsa da ganin an zakulo da kama waɗanda suka yi wannan aika-aika an kuma hukunta su. Dubin cewa duk manyan jami'an tsaro na ƙasa suna cikin wannan ayarin wata alama ce mai nuna cewa lallai shugaban ƙasa yana so a magance wannan matsalar. Gwamnan Sokoto Aminu Azeri Tambol ya ce dama sun jima suna kira akan ɗaukar matakai musamman samar da isassun jami'an tsaro. Muna buƙatar ƙarin ɗaukar jami'an tsaro saboda mun san yawan 'yan Najeriya sama da miliyan 200. Gaskiya akwai ƙarancin jami'an tsaro a ƙasar. Muna tare da shugaban ƙasa da dukkan matakan da za a ɗauka muddin za a kawo ƙarshen wannan matsalar. Na tuntuɓi wakilin al'ummar sabon birni Honorable Aminu Ibrahim Boza wanda da shi aka yi ganawar sirri da jami'an da ke cikin wannan ayarin ko ya suka kalli wannan ziyarar.
Na faɗa musu da ce muna da labarin lokacin Obasanjo jami'an tsaro 12 na anka kashe amma gaba ɗaya da Nasiru anka tashe shi zaki biyan. Yau gashi an waye gari an kashe jami'an tsaro sama da 40 an kai da motar su da mutum 7 jami'an tsaro shugaban kasa bai dauki kowane mataki ba. Na faɗa musu ni ga Rana Aminu Boza mun sa ayi mafi duk inda barayin da suke mun sani mun sa an sa shi ga takarda kuma duk jami'an tsaron da Allah Najeriya babu inda ba mu kai shi ba kuma sai sun samu buɗe barayin amma tunar da anka fara yakin da yan ta'adda ba a taba kai hari makuyarsa ba ko su guda sun ce insha Allah cikin sati biyu za a dauki mataki. Mai magana da NSA, mai magana da Director SS, mai magana da IG na ƙasa, duk da delegation daga da anka turo mai magana da su kuma mun faɗa musu duk matsalolin ga sakaci na gwamnatin tare wanda ta yi watsi da mu, ta yi watsi da arewacin Najeriya na faɗa musu wannan magana kuma sai muna alƙawarin sati biyu za mu ga canji kuma muna nan mun zo da
yanzu da yake gwamnatin Najeriya ta alwashin kawo dauki na magance wannan matsalar abin jira a gani shine za a cika alwashin domin ba shine irin sa na farko ba da ake yi wa jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger yayin da yau juma'a 10 ga watan Disamba ake bikin ranar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a jamhuriyar Niger sun ce akwai sauran rana a kaba kasancewa akwai buƙatar ilmantar da jama'a sanin ƴancin haƙƙoƙinsu ministan shari'a na Niger da sauran masu ruwa da tsaki sun gabatar da jawabai albarkacin wannan rana ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani
ranar 10 ga watan Disamba ne na shekara ta 1948 a birnin Paris na kasar Faransa manyan kasashen duniya suka rattaba hannu ga kiyaye haƙoƙi da ƴancin ɗan adam kuma a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wannan ranar ta ƴanci da haƙƙin ɗan adam ta duniya a wannan shekara ta bana maudu'in ranar shine daidai kenan dukkan bil'adama matsayi guda A jawabin sa albarkacin wannan ranar ministan shari'a na jamhuriyar Niger Malam Ikta Abdullahi Muhammad ya bayyana irin yanda jamhuriyar Niger ta dauki matakai na tabbatar da ƴanci da haƙƙin kowane dan ƙasa inda yake cewa
Notre pays a ratifié l'ensemble des instruments juridiques internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Le Niger
kasar mu ta Niger ta rattaba hannu garje jeniyoyi da dama na duniya domin kare haƙƙin dan adam haka ma jamhuriyar Niger kan bayarwa kungiyoyin duniya bayanai a rubuce na dukkan matakan da take dauka domin kare haƙoƙin ƴaƴanta kusan cewa an samu ci gaba mai tarihi yawa a wannan kasar ta jamhuriyar Niger wajen samarwa dan Niger haƙoƙin su na walwala a kowane fanni kuma akan haka ne shugaban kasar Niger Bazoum Muhammad ya gayyato kwamishinan majalisar ɗinkin duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam domin jaddada masa aniyar wannan ƙasar wajen kare haƙƙoƙin kowane bil'adama
cooperation en matière de promotion et de la protection des droits humains
shi ma mati Alhaji Musa shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Niger CNDH cewa yayi albarkacin wannan rana a jamhuriyar Niger kundin tsarin mulkin wannan ƙasar yayi bayani game da amincewa da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta duniya domin kare haƙƙoƙin kowane ɗan adam kenan ba faɗa bane kawai domin babbar doka ta ƙasa ta tabbatar da hakan kuma wannan ya zama wani madubi ga ƙasashen duniya a cikin burin su na baiwa kowane ɗan adam damar sakata ya wala irin yanda ya kamata sai dai a cewar shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa mai suna ƴanci da walwala Alhaji Abdullahi Kado ragowar ilimi ga ƴan ƙasa na ɗaya daga cikin abin da ke kawo jama'a cikas wajen fafata karkare haƙoƙin su
kaga akwai dama shi ma rashin ilimi ne ke sa talakawa ba su amfani da ilimin su domin su kai ƙara gwamnati ai kaga shekarun jiya zanga zanga da aka ce za a yi gwamnati ta hana ko me aka yi sai suka sa ƙarar ta to in ba mai ƴancin kanshi ba da da hware ko gwamnatin lardin ku kana sa ƙara balle ka sa ƙara gwamnati to kaga kenan ana iya cewa abu ya taho amma matsalar shi guda rashin ilimi wanda in akwai ilimi da abin da za a yi zai wuce haka
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman
kasancewar mulkin fadar shiga sabuwar shekarar 2022 kuma za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na murnar shiga sabuwar shekarar yanzu da ƴan kasuwa sun tsawwala farashin kayayyakin masarufi a kasuwanni da ke ƙasar jamhuriyar kamaru wani sa na shiga waɗansu kasuwanni domin ganin irin yadda al'amuran suke gudana na gana da masu sayar da kayayyakin masarufi da kuma masu saye magidanta ga yadda ke suke tashi wannan gari
alhamdulillah zamu ce kaya kam an samu ƙaryacin kasuwa amma kuma yanayin ƙarin da ya zo daga yanayin shekara ne da kuma yanayin karshen shekara da yake babu kaya a cikin kasa bangaren mai da bangaren wurin saurarkin kaya mun samu kari kamar alhamdulillah abu yana kaso ne lokaci kuma yana sama
to ya kake nan tare da kusin wominka wanda suke saran kaya sai su sai ba talaka
to duk wanda yazo sayan kaya kam din da aka samu kari ina ga mai cewa wannan kayan ya samu karin dala 40 ya samu karin dala 100 ya kamata ga mishi domin shi ma ne je ya san yanda zai sayar
to kaman buhunan shinkafa da nake gani da kuma man girki da flour wanda an fi amfani da su na yau da kullum nawa ne karo akan su
to flour din ina ganin an samu karin kaman dala 100 shinkafa kam shi wannan alhamdulillah ba samu wani cikakken kari akai ba shinkafa yana waje shi sai mai kuma kowa da kowa ya san duk duniya mai ya kara kudi wannan ba nan kamar bane kawai
kaman su sabulun wanka da na wanki na daura kenan da kuma kayayyakin shan shayi nan ma flash ne
wajen sabuni kan ba mu samu kari ba wajen kayan shayi kuma wannan shi ma alhamdulillah ba samu wani kari ba ba zai wuce kari kaman dala 20 dala 10 ne kawai ba
ina tare da Muhammad mai sayar da kayayyakin girki ko kayayyakin masarufi a wannan kasuwa a yanzu haka amma za mu tambaya kan karin kulin farashi da kayayyakin masarufi suka yi musamman albasa da kuma magi da sauran kayayyakin dai a yanzu haka wutun shine sana'ar sa assalamu alaikum
wa alaikum salam
Alhaji Muhammad gani a gaban teburin ka Allah kake sayar da su tumatur albasa ga sauransu an ce wai farashi ya karu me yasa farashi ya karu
albasar ne ai albasar yayi tsada a yau albasar yayi tsada akwai albasar da importe
wanda ka karu ka
sai albasar importe da chinwa wadda wannan da albasa da Maroc
daga Maroc
wannan na Cameroon da Garwa
to na Maroc ne kuke sayan mu
eh
na kuke tambu sak
sak ne wannan jaka goma sauku
yawa sai kuma na China
eh
na China
na China
na Morocco na kuke sa
na Morocco ne jaka goma sha bakoi
jaka goma sha bakoi to na Cameroon kuma ba
na Cameroon ne Susan King Zemi
jaka 75 ko
jaka 75
na'am to yanzu kana samu riba
eh
wajida Asia to mi sai da ganyen ya a wannan kasuwar tace
tole lo yumi si se van a 200
yanzu dai babu kasuwa amma ya kamata jama'a su san muna da kayan miya kamar yakuwa kuma akwai dawin dala 30 zuwa dala 40 sannan akwai ganyen miya kamar dogale da kuma lalo da sauransu ya cancanta a zo a dinga saya amma fa gashi an bar mu da wannan kaya saboda karin kudin farashi da aka yi na mota da kuma waɗansu kayayyaki muna fito da kayayyakin ne daga can karkara kuma muna fata jama'a za su yi mu kadara sannan gwamnati za ta kawo mana taimako na sauke farashin mota da kuma waɗansu abubuwa domin mu samu kasuwa madam Margaret mai sayar da kayayyakin masarufi ta ce
oui monsieur lui la tellement augmenté c'est grave nous quittons de
a gaskiya an yi ƙarin kuɗaɗen kayayyakin da muke sayarwa kuma abin ya wuce sanin mu kwalba mai a yanzu haka muna sayarwa ne a kan jakar 810 zuwa jakar da 900 amma a da muna sayarwa ne a jaka da 310 yanzu abin ya faskara sannan muna sayar da jarkan man girki akan jaka 24 zuwa 25 kuma muna saya da tsada haka zalika masu sayan suna kokawa kwarai da gaske kuma muna fata gwamnati za ta yi wani abu akan ba ma man girki ba kawai har da shinkafa da sauran kayayyakin da ake amfani da su na yau da kullum sannan muna fata masu sanya idanu akan farashin kayayyaki za su haura can sama domin mu kananan 'yan kasuwa ne domin su san cewa yanzu fa abin ba a magana wajen tsada mu ma 'yan sayarwa ne kwaɗaɗɗa masu sayar mana su ne suke kara mana kuɗaɗen.
Kuka sa sauti
uwar gida malam da Christian wanda taje ce fa ne tace
wannan tafa lul ke a mil bita mentalan lul de ga 2000 2007
gaskiya komai ya haura fa a kasuwa har ma na rasa abinda zan saya domin je mu dafa da iyalai na a gida wannan man dikin da kake gani a hannuna jaka biyu saya ada muna sayan sa a jaka da jana 310 yanzu gashi na rasa yanda zan yi ni kan ban san ma me zan ce ba domin yanzu haka ga ɗan kuɗin da nawa da su na rasa ma abin da zan yi muna fata gwamnati za su duba wannan al'amari na tsadar kayayyaki masu rufi da abubuwan suka yi a wannan ƙasa ta mu
Mr.
Lawrence magidanci ne wanda muka yi kicin da shi a wannan kasuwa yace shi kan fa ya rasa inda zai yi sannan yace eh gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu akan wannan al'amari da kuma halin da muke ciki domin komai ya yi tsada iyaye ba su da kuɗaɗe na sayan kayayyakin abinci da tsada kuma kuɗin albashi ya yi ƙaranci ya kamata hukumomi su ƙara albashin ma'aikatansu ƙanana da manya domin mu ne muke shiga cikin kasuwa kuma mu muke ji a jikin kana rayuwa ta yi ƙarfi ya cancanta a ba mu dama na inganta rayuwarmu a ƙasar kano yanzu ko kana da gidanka ma ko mahaya kake yi rayuwar fa ta yi ƙarfi sannan za ka biya kuɗin wuta da kuɗin ruwa kuma za ka so ga ɗanka su yi ƙarfi sannan dole ka ba su abin da za su ci domin su inganta rayuwarsu amma gwamnati ba ya kamata ta yi wani abu kai saboda muna cikin halin ƙunci na rayuwa mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru
a gaida awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai shirinmu na gaba
wasanni a takaice
gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kullun kafar kasar jamhuriyar kamaru na afirka ko sai dai al'amuran yana neman yin caɓewa tsakanin yan takarkarin guda biyu saidu bamanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kullun kafa ta nahiyar afirka tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kullun kafar kasar jamhuriyar kamaru indomitable lions samuel eto al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalan barta a tsakanin su malam zakan sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar ko samuel eto zai iya hayewa ko kuma saidu bamanjoya
eto muhammad awal garba gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki wato ranar asabar kenan kamaru ta dau zafi a kowane bangare ana nan ana yakin neman zabe tsakanin wato Samuel Eto'o face da kuma Saidu Bamanjoya mai barin gado kuma sanin kowa ne samu etofis yau kusan watanni biyu kenan gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zabin kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato ƴan wasan kwallon kafar kasar Kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira Sinafok da ani wato tsohon dan wasa Shirmin Shitap yake jagoranta kwanakin baya zance yau kwanaki biyu aka yi taro wanda aka bukaci duk tsofaffin ƴan wasa su mara wasa mai ito baya kuma a yanzu haka nan Samuel Eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwankisak wanda yake daya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zabin ya jinye kansa yace zai mara ma Samuel Eto baya daga dukkan alamu sai zama da cewa ita hukumar wasan kwallon kafa kasar Kamaru kuma wasan kwallon kafa wato nahiyar Afrika CAF da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zabi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa
sai kuma wasan kwallon kafa da aka gudanar na kasashen Turai me za ka fada akai
da akwai kasashe kamar wato Leipzig wacce ta fita uku a wato rukuni da PSG ta fito ta biyu da kuma Manchester City wacce ita take keburin wato wannan rukuni to idan ka duba kuma da ko FC Porto ita ma da ta yi kokari ganin cewa ta kasance a mataki na biyu amma sai dai ba ta samu wannan nasarar ba amma ka duba duk kokarin da ta yi ta cikanta a Europa League haka kuma da akwai Borussia Dortmund na kasar Germany wacce ita ma ta taka rawar gani amma hakan to bai bata dama ba da akwai kasashe kamar wato Sheriff Tiraspol na wato kasar Turkiya idan ban yi kuskure ba wadda a gaskiya ita ma wato kungiya ce wacce ƴan kwanakin nan da aka santa amma kaga matakin da ta kai ta fito ta uku har kuma da kawai FC Barcelona wadda mutane ba su zata cewa Barcelona za ta yi kasa a gwiwa wacce za ta fita a mataki na karshe za ta shiga ainihin gasar Europa League abin mamaki na yau shekaru 21 kenan ita wannan kungiya ta FC Barcelona ba ta kasance a wannan gasa na Europa League ba
mama awal garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice
to babanda a takaice a yau juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Liverpool domin fara jerin tarukan fuska da fuska da ministocin harkokin kasashen waje dangane da batun kungiyar kasashen kudancin Asiya a matsayin wani bangaren rangadi da ke farawa daga ranar 9 zuwa 17 ga watan Disamba wanda zai kuma kai shi zuwa ga kasashen Indonesia, Malaysia, Thailand da kuma Hawaii a yau juma'a kuma babban jami'in diplomasiyya a Amurka zai gana da takwarorinsa na kungiyar kasashen G7 da zai hada da sakataren harkokin wajen Burtaniya Liz Truss da kuma ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock hukumomin Bangladesh sun rusa kimanin shagogi 1,000 mallakar 'yan kabilar Rohingya a sansanoni a cewar jami'ai a yau juma'a inda 'yan rajin kare haƙƙin bala'adama ke cewa wannan mataki zai mummunan tasiri a kan rayuwar 'yan gudun hijiran kimanin 'yan gudun hijirar Rohingya 850,000 ne aka zuba su a sansanoni 34 a fadin kasar wanda galibin su sun arce ne daga fatattakar sojoji a shekarar 2017 a makwabciya Myanmar lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta ce za a iya kira da kisan kare dangi a ƙarshe alhakin jagorantar yaƙi da kungiyar 'yan ta'addan ISIS a kasar Iraki yanzu ya tashi daga kan Amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron Irakin da yammacin jiya Alhamis ne jama'an Iraki suka bada wannan sanarwa suna fadin cewa Amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu bada taimako idan buƙatar hakan ta taso za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron Iraki da kuma kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai in ji Major General Sa'ad Ma'an shugaban hukumar tsaro da yaɗa labaran Iraki yana faɗa wa manema labarai
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau da kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babai a kuma jeri da yasa na gabatar da shirin da Juliet Stratton da ta bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.